more music at houseofsongs.com.
Say, for a parata, but you're not the tamar. na akirwa tuma kwanci sai yara ka dukwa da ma mata ta jikin ka ta saki garawa mun barwan jikin ka ya nakasata kashi kai sai amince ma jin kuntar lamuran ka har so na zama kai karfi da burciya kuma launa mai rashin labo na bukata